Al-Qur'ani daga Mu'assasat Nurul Haq mai gabatarwa Malam Tijjani Isma'ila Khalifa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd, ƴan uwana musulmi, maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maudu'in mu a wannan rana na dausayin Alkur'ani shine tafsiri. Ma'ana, za mu duba ma'anar tafsiri a matsayinsa na ilimi daga cikin iliman Alkur'ani, ba wai tafsirin zamu ba. To idan an ce tafsiri a yaren Larabci, idan an ce tafsiri, kalma ce da ta samu asali daga fassara, yufassiru tafsiran. Tafsiri yana nufin bayani, a bayyana abu, a fayyace shi, shine a yare kenan. A kuma gun malaman Alkur'ani, idan an ce tafsiri, malamai da yawa sun yi kokarin bayyana me ma'anar tafsiri, amma dai abin da aka ce tafsiri shine bayanin zancen Allah Maɗaukakin Sarki, shine tafsiri a taƙaice. Ko kuma shine bayanin lafazan Alkur'ani mai girma da fahimtoci na Alkur'ani, ma'ana fahimta na lafazan Alkur'ani, ai bayanin lafazan, ai kuma wato da kuma fahimtar da aka samu daga cikin Alkur'ani. Ko kuma wasu malaman suka ce tafsiri shine ilimi da yake bincike akan yadda za a furta lafazan Alkur'ani da kuma ma'anonin lafazan Alkur'ani da hukunce-hukuncen lafazan Alkur'ani, lafazi ɗaya-ɗaya da kuma tarkibi idan an faka shi a jumla, da ma'anonin da yake ɗauka a lokacin da aka rakkaba, ma'ana aka gina wannan jumla a ta Alkur'ani. Wani tarifin kuma shine tafsiri ilimi ne da ake fahimtar littafin Allah Ta'ala da shi, wanda aka saukawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bayanin ma'anonin shi littafin Allah da kuma fitar da hukunce-hukuncensa. Wani malaman kuma suka ce tafsiri ilimi ne da ake binciken halin Alkur'ani mai girma da shi ta ɓangaren ma'anarsa, ma'ana ta ɓangaren ma'ana abinda aka fahimta bisa muradin Allah, abinda Allah Ta'ala yake nufi da wannan gwargwadon iko na ɗan adam. Ma'ana wannan tarifin yana nufin cewa bincike ne akan Alkur'ani mai girma ta ɓangaren ma'anarsa, a gano me Allah yake nufi, daidai gwargwadon abin da ɗan adam zai iya, ma'ana sanin haƙiƙanin muradin Allah da lafazan Alkur'ani. To wannan ba wanda ya sani sai Allah. To amma gwargwadon iko na ɗan adam, to kowa zai iya ƙoƙarinsa ya fahimto wannan abin na cikin Alkur'ani. To wannan duka dai tarifai ne, ga suna suna da yawa, kowane malami ya yi bayani, ya bada irin definition ɗinsa na maganar Alkur'ani, tafsirin Alkur'ani, amma dukkaninsu sun haɗe a kan abu guda ɗaya, shine bayanin ma'anar zancen Allah Maɗaukakin Sarki. Kuma in an ce wato tafsirin nan ya shigar da har iliman ƙira'a, duk suna ciki. Mun yi magana ƙira'o'i guda bakwai, guda goma a wancan karatun, to sunuma duka suna ciki. Ta yaya ilimin ƙira'a ya bo? Shi fa a tarifi na farko ya ce mana ilimi ne da yake bincike akan kaifiyar yadda ake furta Alkur'ani. Ilimin ƙira'a inda ya shigo cikin tafsiri shine bambancin ƙira'a na Alkur'ani yana da tasiri a cikin wato saɓanin ma'anoninsa. Ba ga abinda wannan ƙira'a ta faɗa ta bar shi misali, haf ta ce kaza, ba ga yana tasiri a wasu lokuta cikin ma'anar Alkur'ani. To don haka tafsiri a ya shigo ciki. To wannan shi ake cewa tafsiri. To sai kuma abinda ake cewa tawili. Shi ma tawili wato wani nau'i ne na tafsirin Alkur'ani, ma'ana kuma Alkur'ani ya yi magana a zalika khairun wa ahsanu ta'wila, wannan shine bi shine kuma yafi kyan wato tawili bayanin yadda abin yake kuma yabo a cikin alqur'ani dai cewa wa yu'allimahu min ta'wil al-ahadith sannan haka wato kalmomin tawili sun zo da yawa a cikin alqur'ani haba tawil ru'ya wannan shine tawil fassarar mafarkina to dukka wanda ya bude ma'ana tawili to tawili ana cewa malamai suna cewa ya bambanta da tafsiri tawili wato wasu malamai sun ce shine tafsirin bance da bayanin ma'anarsa da haka daidai yake tafsiri wasu suka ce shine tafsirin alqur'ani da bayanin ma'anarsa sawa'an ya dace da zahirinsa ko kuma ya saba da wato zahirinsa ma'ana tawili yana da ƙari cikin gano wata ma'ana ta boye wanda tafsiri ta zahiri ce wasu kuma suna cewa wato tafsiri shine hakikanin muradin Allah da yake nufi da ayoyin alqur'ani afwan tawili kai ma'ana yafi wato tafsiri zurfi wasu malaman suka ce kuma tawili shine juya lafazi daga ma'ana wanda yake marinjayi zuwa ga wanda aka rinjayar ma'ana saboda wata ƙarina da alaka tabbatar da haka ma'ana ga yadda lafazin yake a ma'ana na yare ga kuma yadda Allah ya kawo shi a cikin siyakin to a fassara shi wannan shine tafsiri dai da wannan ma'ana na yare to amma shi tabili shine a tashi daga kan wannan ma'ana ta zahiri a tafi zuwa ga wanda yake mai zurfi na ciki amma sai da dalili na ƙarina ma'ana sai da ƙarina yana da ihtimalin zai dauki wannan to dukka dai tawili irin wannan din wanda ba a kauce daga ma'ana ta zahiri zuwa ga ma'ana ta ciki ta batini to wannan yana buƙatuwa zuwa ga duk wanda bai tawili to dole ne yayi bayanin wato yadda akai wannan lafazin ya dace da haka ma'ana lafazi kamar yadda muka sani a kowane yare yana iya zuwa da ma'ana biyu uku hudu amma za ka samu akwai ma'ana ta farko wacce take mafi gaggawa zuwa ga an faɗa ita za ta fara zuwa a kwalwa to amma yana da wasu ma'anoni to idan mai tawili zai yi tafsirin alqur'ani ya nemo wannan ma'ana ta ciki to sai ya yi bayanin ta ina ya samo wannan ihtimali na yare ya bada wannan sannan siyaki da ƙarina da alaka na wato wannan ya bada damar a juyar a fassara alqur'ani da wannan idan ba haka ba to wannan ya zama tawili fasidi kuma wannan ya zama wafani da alqur'ani kuskure ne babba ya zama haramun ne amma dai in dai yare zai dauka siyaki zai dauka ya dauki kuma mabmunin abinda shari'a musulunci ta zo da shi to wannan bai saba ba shi ake cewa a tawili wasu kuma suka ce kuma yana daga ciki shine ya bayyana dalilin da yasa ba a iya komawa zuwa ga wannan ma'anar idan ba wani dalili da zai koma a aiwanan tawilin to babu buƙatar a yi shi wannan shi ma yana daga cikin a sharadi sannan kuma to wannan dai shine abinda ake cewa tawili kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa Abdullah bin Abbas addu'a yana cewa Allahumma faqihu fid dini wa 'allimhu tawila Allah ka sanar da shi addini ka kuma ka fahimtar da shi addini ka kuma sanar da shi tawili to kaga a fiqhu anan yana nufin fahimta to amma kuma ga annabi ta kuma tawili kuma Allah ka sanar da ka fahimtar da shi addini kuma ka bashi sanin tawili ashe ilimi biyu ne kenan akwai ilimin wannan na fahimta na addini na zahiri akwai kuma tawili wanda yake mai zurfi shefa tawili yana da zurfi wanda yake ba a juyar da wato ma'ana daga ta zahiri zuwa take mai zurfi ta ciki to Allahu alam wannan shi ake cewa tawili dan haka akwai tafsirin alqur'ani akwai kuma tawili shi amma akwai tafsiri da fita kamar na wannan suna cewa tawili fi qaulillahi ta'ala kaza 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 tawili a cikin fadin Allah da alama daukin sarki kaza 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 wasu sun ba shi cewa da tawilin da tafsirin dukka a ma'ana ɗaya ne to dai Allahu alam to wannan kenan na ma'ana to sannan ko akwai tarjama ita kuma tarjama ita ce fassara yaran alqur'ani daga larabci zuwa wani yare wanda shine wanda muke yi a kafashen mu saboda mu ba larabawa bane ba amma wancan tafsiri da ake cewa to yana nufin bayanin ma'anar alqur'ani da larabcin ake nufi ba wai buwa wani yare ba amma canja shi zuwa wani yare to tarjuma kenan shine wato kamar a ce translation an juya shi dinda bahaushe ya dauki daga tafsirin nan to ya dauki cewa tunda malaman mu suna fassara mana alqur'ani ne da sunan tafsiri to suna fassara mana shi zuwa yaran mu to sai aka dauki kalmar ma gaba daya aka bada tafsiri ta kuma ma'anar tarjuma translation kenan amma tafsiri bayani yake nufi wanda ake yi na malaman mu yanzu sunan sa tarjuma suna fassara mana ma'anar alqur'ani zuwa yaran mu na Hausa zuwa yaran mu na Yarbanci zuwa ga barbarci da fulatanci ko hindiyanci ko dai wasu yarurruka wanda ba larabci ba turanci faransanci to wannan sunan sa a tarjuma ko da yake malaman mun bayan sun yi tafsirin kuma a sun yi tarjumar kuma suna ƙara bayanan nuka saboda sun karanta littafin tafsiri to sai ga suna fito mana da bayanan nuka to wannan shi ma a tafsiri ne amma dai wanda ake a nan sunan sa a tarjuma ba tafsiri ba kuma ya halatta a fassara a tarjuma a translation din ma'ana alqur'ani zuwa ga yaran al'ummatai na musulmai kala kala wannan ya halatta domin ba dukkan al'ummar duniya ne larabawa ba kuma Allah ta'ala ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani zuwa ga dukkan halitta ashe akwai buƙatar a fassara mutane zuwa ga yaran da za su gane alqur'ani wanda shine malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi suke ta yi gashi nan muna cikin watan Ramadan ana ta fassara mana a alqur'ani to wannan shine abin da ake cewa a tarjuma kenan da tawili a da kuma a tafsiri to malamai sun yi magana dai akan tafsirin nan a tafsiri ba kowa ne zai tafsiri ba yana da sharadansa a matsayin sa na ilimi to yana da sharadan da za a yi tafsiri ba haka nan kowa zai je kama ya ce ya koyi tafsiri ko ya iya larabci kai ba za a yi tafsiri ba ko ya koyi a'a yana buƙatar ilimai da yawa malamai sun ambace su wannan ilimi ne guda discipline ne mai zaman kansa ilmu tafsir wannan kawai ina bada tarifi ne akan ilimin amma akwai abubuwa da yawa na farko shine sanin hakikanin larabci mutum ya san lughar larabci ya san nahwu ya san sarfu ya san balaga ilmul bayan da badi da ma'ani ya san wannan ya zo ya san kuma ilmi na qira'o'in alqur'ani ya zo ya san ilmi na asbabun nuzul ya san an-natiq wal mansukh ilmai da yawa ya san sirran manzon Allah ya san wato shimuliya na alqur'ani abu ilmai da yawa wanda ba su bashi dama ya yi tafsirin alqur'ani ainihin tafsirin alqur'ani nake nufi sannan sai kuma wato rabaraban tafsiri malamai sun yi kokari sun raba tafsirin nan wato sun kasa shi sun ce tafsirin nan ya rabu gida biyu akwai at-tafsir bil ma'sur shine tafsiri wanda aka ciro shi wato na asali daga alqur'ani na asali shine bil ma'sur akwai kuma tafsir bil ra'i shine tafsiri da ijtihadi na fahimta to tafsir bil ma'sur dinnan bara mu fara da shi ya rabu gida uku akwai tafsirin alqur'ani da alqur'ani shine alqur'ani yana fassara kansa da kansa baka tuga aya alqur'ani ta zo anan da wata kalma qur'ani ya zo da wata kalma ko wata ma'ana a wani waje ko wata ibara a wani waje sai ka samu ma'anarta a can a wata ayar kuma ko kuma ga alqur'ani kai tsaye a jere ya faɗi wancan a gaba to ayoyin da za su bo a baya suna fassara na baya ko ya kawo wannan kissa a nan gun a takaice wanda ba zai bayar a fahimci ta baki ɗaya ba sai ka samu bayaninta kuma a cikin wata sura to duka wannan a cikin akwai a cikin alqur'ani haka nan yayi bayanin wannan hukuncin ya faɗi abu kaza umarni ne ko hani can kuma sai kaga yayi bayanin fa a ya ba umarnin yake ya hanin yake wannan shi aka cewa tafsirul qur'an bil qur'an qur'ani a fassara shi da al qur'an wanda shine mafi girman tafsiri wannan qur'ani yana bayanin kansa da kansa to sannan sai kuma tafsiri da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine abinda manzon Allah ya faɗa ya fassara al qur'an domin ba bai al qur'ani a qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake fassara shi dama shine aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun faukan maka da wannan alqur'ani domin kai bayanin wa mutane abinda aka faukan musu to ashe manzon Allah shine farkon mufassir shine kuma wanda zai bayanin alqur'ani to shine hadisi zancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aikin sa da kuma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka shi ne wannan gashi ba mu gani tun daga dukkanin ibada da hakam duka daga gun manzo Allah qur'ani ya fade su a matsayin wato da ma'ana ta gaba daya sai kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wo ga sun yi bayanin yadda abin yake yadda ba a dabbaka shi domin alqur'ani kamar theory ne nazariya ne practical din shine rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine manzon Allah tafsirin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kuma hadisi ba da sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki daya domin a musamman asbabun nuzul ba ga suna tafiya da sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan hadisai an ciro su ne mafi yawanci tsarin da aka ciro su dama saboda adillatul ahkam ne amma sira ita ce ba ga tana tafiya mana tarihin manzon Allah baki daya shine ba ga yana tafiya da fiyakin alqur'ani baki daya yana tafiya da yadda bayanin yadda alqur'ani yake to wannan dai duka gaba daya shine fassara alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sirran manzon Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki daya to sai nau'i na uku shine tafsirin alqur'ani da zancen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama سيدنا ابو بكر سيدنا عثمان سيدنا عمر سيدنا علي فدلها دكنن صحابن من الله صلى الله عليه وسلم سيده عائشه ابو هريره دكنن المذرم من صحابن من الله صلى الله عليه وسلم زنتكم فك فسر معنى القران wannan shi ma yana daga cikin wanda aka cewa tafsir bil qur'an abul ma'thur sannan wasu malaman suna shigar da cewa tafsirin tabi'ai wa inda fa karba kamar su mujahid fa ada da fa karba agum sahabban manzon Allah su kuma tafsirin su yana daga cikin at-tafsir bil ma'thur to wannan shi aka cewa at-tafsir bil ma'thur agun wasu malamai zan ƙara bayani akan wannan a gaba to sai kuma tafsir bil ra'ayi shine mutum tafsiri da ra'ayi mutumin da yake da dukkanin ilmai na ilmin lugha da sanin hadisan manzon Allah da alqur'anin da qira'o'i da nahwu da balaga da sarfu da ilimin wato tarihi da dukkan ilmai dai wanda su ne malamai suka ambata wanda suke ba da sanin ashabun nuzul annafiq wal mansu wanda yake da dukkanin wato kayan aiki na yin tafsiri to ya boye ijtihadi ya fitta tafsiri yayi tafsiri bisa fahimtarsa ya iya kokari bai fitar da shi daga abin da yake na kaida ba to wannan shi aka cewa tafsir bil ra'i domin ne alqur'ani ya ba mu dama mu yi bincike a cikin alqur'ani mu yi tunani akan sa kuma ya ba mu dama cewa inna fi zalika ayatan liqaumin yaqilun liqaumin yatafakkarun liulil nuha liulil albab to wannan tafsiri shi ma ya halatta amma ya rabu gida biyu akwai mahmud akwai mabmum akwai wanda yake ai abin karba wanda yake maqbul akwai kuma wanda yake ba a karbe shi mazmum mardud kenan shi ba a karbe shi mahmud din shine wanda na faɗa yanzu wanda ya cika dukkanin sharadai wanda na yare da fasalin alqur'ani da fasalin tayi da fasalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine wanda yake maqbul ko mahmud akwai kuma mazmum shine wanda ya saba da wannan wanda yake ya saba da koyaran lugha ya saba da yare ya saba da ma'ana alqur'ani ya saba da risalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tsallake iyaka a cikin sa an to wannan shine mazmum ba mardud ba za a karbe shi ba kuma akwai irin waɗannan tafsiran suna nan a zamanin da jamu ma kuma har yanzu a zamanin mu wani mutum ya fassara ayatul qur'ani daidai da san zuciya ko kuma daidai da rashin sanin sa da mancan ilman to wannan tafsiri ba za a karbe shi ba yare yana da matukar muhimmanci domin idan qur'ani qur'an arabiyyin mubin qur'ani balarabe ne kuma alqur'ani da haka duk wanda ya fitar da duk ijtihadin mutum cikin fasaha alqur'ani in ya fitar da shi daga ma'anar yare to wannan abin ba zai karbu ba da haka sanin yare na adabi da nahwu da balaga da sarfu da literature balarabe ma domin to ba za a taimaka a fahimci abin domin kalma ba ta ba cikin alqur'ani ko da mun ba fara ta haka a duk shinare to amma yaya take a adabin balarabe yaya balarabe fahimce ta fannin adab zai taimaka yaya balarabe yake tafarrufin wannan kalmar yake sarrafa ta dukka wannan yana daga cikin ilimi wanda yake abin da yake wajibi yanda zai jawo a karbi tafsiri da ra'ayi to wasu malaman suna cewa tafsir bil ma'thur kadai ana dai gashi mun faɗa tafsir bil ma'thur tafsir bil ra'ayi bil ma'thur shine tafsirin qur'ani da qur'an da hadisi da ban tanfa abbai da ban tanta biyai tafsir bil ra'i kuma akwai wanda aka karba akwai wanda ba aka karba ba to wasu malaman suna cewa tafsir bil ra'i din nan tafsirul fahabbai da tafsirin tabi'ai shi ma tafsir ne bil ra'i muddin abdullah bin abbas yace ma'anar aya kaza kaza muddin bai daga bancan yace daga annabi yaji ba to ai fahimta abdullah bin abbas ta haka makbul shi ma tafsir bil ra'i ne a tafsirin alqur'ani da alqur'ani tafsirin alqur'ani da hadisan manzon Allah shine kadai tafsir bil ma'sur amma na tabi'ai da na sahabbai muddin sahabi bai daga yace naji annabi ya fassara wannan ayar da kaza ba fahimta fa ce ta Abu Bakar ce ta Umar ce ta Uthman ce tana na Aisha ne ta Abu Huraira ta Abdullah bin Abbas to wannan shi ma tafsir bil ra'i ne ijtihadi suka yi duka fahimta su kuma ya halatta gashi kuma sun yi to akwai malaman da suke faɗa wannan Allahu alam to wannan dai shine a wadan a atfam na tafsiri da malamai suke faɗa to zamu tsaya anan Allah ta'ala ya fahimtar da mu alqur'ani Allah ta'ala ya fa'al qur'ani ya tice mu dan alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka yayi mana wannan cuta da ta dame mu Allah ta'ala ka ba mu mafita dan alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwanku Tijjani Ismaila Khalifa.